Naga kamar amarya bata motsa ba Naga kamar angon gabai takawa Saki jikinki amarya saki jikinki Sani kitakan amarya mai bikinki Allah ya kawo mu lokaci ya kawo mu muna murnar aure an gwaye da amare san fefe sitirare sina shagali yau da kidan aure sina tarawa duka muna tare Mazami baya haka ni baya Mazami baya haka ni baya Ina kike amarya taso amarya Ina kike amarya ki fito fili amarya A yau an yi auren ki sai murna amarya ke ce dai ba kamar kyanan gurin kin ba dan ke ba babu kowa anan gurin ke ce ta farko karshe amarya ba sai da shaidu ba alamarin nan ba wai ganin idanu ba amaryar nan yau ke kowa yake Saki jikinka, ango saki jikinka